More music at houseofsongs.com.
Matagata, ba wanda zai tabbata. Cin nafi so da soyayya, soyayya. Banda kamar ja duniya, duniya. Ina banki nake na daga miya, daga miya. Ki kusanto k